the guy who swings the band. When he plays, the cats all shout, swing out, Uncle Wilson.
Swing out, Uncle Wilson, swing.
Yeah, yeah.
We're waiting to crown you king.
Crown you king, boy.
Today is the day to keep the blues away.
Blues away.
Let's be happy, boys. Let's be gay.
What you say?
You started that off-time beat.
Boy, you got big
now
feet.
That rhythm's burning up with heat.
Syncope.
Keep up to date. Oh,
yes,
swing boy. Out, Uncle Wilson, swing.
Da 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 da